Dubun dubatar jama'a ne suka halarci babban filin wasan Dan Anyam dake Owerri babban birnin jihar Imo domin rantsar da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Honorable Emeke Hedoha matsayin sabon gwamnan jihar Imo. A jawabinsa na farko, Emeke Hedoha ya sheda wa al'ummar jihar da kuma sauran jama'ar da suka garzayo domin bikin cewa
our mission is to rebuild, reposition and transform Imo into a modern ecosystem for education, agriculture, industry, tourism, culture, sports, entertainment.
Yace manufar mu ita ce mu sake gina jihar Imo, mu sake fasalinta, mu kuma mayar da ita cibiyar ilimi, noma, masana'antu, yawon bude ido, al'adu, wasanni, nishadi, inganta baiwa, kimiya da fasaha, da kuma yin amfani da albarkatun kasanmu don kirkiro damar raya tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarmu. Ihedioha ya dai bayyana kudurori kimanin 15 da gwamnatinsa za ta cimma a cikin shekaru 4 masu zuwa, ciki har da samar wa matasa abin yi da tallafawa mata da samar da tsaftataccen ruwan sha da inganta ilimi, noma, tsaro da dai sauransu. Yayin da wasu kuma suka tofa albarkacin bakinsu da cewa
I like what is happening today, this is what is expected.
Comrade Opara kenan na cewa ina son abin da ke faruwa yau, kenan abin da muka roka, kuma shine abin da muke ta kokarin gani, wato kukutar da jihar Imo. Muna so a dama da talaka, kuma mun san cewa matsayinsa na gogaggen shugaba Emeke Hedoha zai dawo da martabar jihar Imo. Sai kuma Ngozi ta ce,
"Obi jayin ma, ilari yayin ga mu crowd."
Muna farin ciki, idan ka duba za ka ga dubun dubatar jama'a. Kowa na farin ciki da cewa mun samu sabon gwamnati, amma fatan mu shine kome ya gyaru, kada a koma gidan jiya. Wannan karon ba ma so mu yi kuka, muna so mu zama masu farin ciki. Ƴaƴan mu su samu isasshen ilimi, kuma ya zamana duk aikin da za a yi a jihar ya zamana kwarai. Ba ma son ayyuka marasa inganci. Kuma mun yi imani cewa jihar Imo za ta gyaru da zuwan Ihedioha.
Our government has been funny. I'm very very happy because power has changed hands.
Umuna da yake ciku yace, "An rantsar da gwamnatinmu. Ina farin ciki sosai saboda an canza gwamnati. Kamar yadda muka sani, Ihedioha gogaggen shugaba ne. Na kuma san cewa ya shirya sosai don rike wannan mukamin. Shawara ta ita ce tabbatar cewa ya tattala da dan kudin da aka bar masa a Baitul Mali."
Ni ne Alhaji Abdullahi Gara daga nan Owerri. Haɗon da aka yi nan na tsada babban mu gwamnan mu ta tsona bu mai kai doa gaskiya nan munna da shi da bashi da mu wahala cikin wannan gwamnati da wuce din, amma alhamdulillah Allah ba ina ka shigo ci na kwarai wannan zai shugabanci da ma Imo gabaki da kowa da kowa ya dauke shi dan uwa da gida gabaki da.
Alfonso Sokori Gwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.